Bakin ganga na jaba mai wando yaya cinike muna bukan dan saki mu zuba mu gani tun da lokacin mu da saura bayage bai mutu ba inda rai da nuna akwai ka mutum mugu ku haɗu kuna gaisawa da ka juya kai kadai yake kushewa mashi da buri sai dai ya ga kai macewa ana kuka kan kashi yana darawa to kukula shawo yana cikin yan saki gulkwai daɗin zama idan ba baki Allah wadaran munafiki makusanci ka bashi zama shi ko ya baka madaci Wailone rashin sani zama da mutuci to ku yi ta bakin cikin gumin muke ci Allah mun gode ma